Me shari'a inyan ikuwa na babban kotun tarayya dake Abuja ya hana gwamnati cire waɗannan kuɗaɗen ne bayan layoyi dake kare gwamnati suka ce jihohi za su shiga halin haula'i idan aka ɗebe waɗannan kuɗaɗen domin ko a yanzu yawancin jihohi ba sa iya rike kansu amma masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana mai ganin gwamnati ba ta da laifi idan ta nemi kuɗaɗe da ta yi wa jihohi lamuni tunda jihohin ne suka more kuɗaɗen
waɗannan ba su suka da aka ci kin ga a jihohi aka yi amfani da su ɗan jihohi suka ƙaru ba gwamnatin tarayya ba ne ta amfani da kuɗin tsuntsun da ya kira ruwa ya dole shi ruwa ka duka jihohin da suka ci bashin nan aka ci bashin domin su suka yi amfani da kuɗaɗen nan kin ga in gwamnatin tarayya ta biya a mamadin gwamnatocin jihohin nan duk lokacin da gwamnatin tarayya ta so karɓan kuɗinta ai ku dole ta lalibi waɗannan jihohi a ta karɓi kuɗinta.
To sai dai da malami a tsangayar tattalin arziki a jami'ar Kashere ta jihar Gombe Dr. Isa Abdullahi yana ganin matakin da kotu ta ɗauka a kan waɗannan kuɗaɗen ya yi daidai domin idan aka ce za a riƙa cire waɗannan manyan kuɗaɗe daga asusun jihohin ƙasar musamman ma jihohin Arewa ko albashin ma'aikatansu ba za su iya biya ba.
In aka yi wannan aiwatarwar zai zamanto jihohi ƙalilan ne za su iya biyan albashi amma kusan jihohin Arewa gaba ɗaya ba za su iya biyan albashi ba ma saboda haka wannan abu yana da tasiri sosai akan wajen walwalar jama'a a cikin ƙasa saboda kuɗaɗen da suke yawo cikin mutane zai gagara samuwa sannan kuma yanayi na talauci zai daɗa ƙaruwa.
Amma a lokacin da yake nashi nazarin masanin harkar hada-hada da musayar kuɗaɗe tashin ƙurfi yana mai ra'ayin gwamnati tana da hudumin cire kuɗaɗen daga cikin asusun jihohi domin akwai haƙƙin waɗansu mutane a cikin kuɗaɗen ba ma na gwamnatin tarayya kaɗai ba.
Kamar yadda kika gani cewa gwamnatin tarayya tana da hurumi da za ta iya cire wani abu daga ƙananan hukumomi ko kuma jihohi wannan yana faruwa idan ita jihar ko ƙaramar hukumar ta sa hannu ta ce a bata bashi kuma ga yadda za a riƙa hiddawa daga kasanta da ake bata daga gwamnatin tarayya. Wannan abun ya samo asali yayin da gwamnatin tarayya lokacin mulkin Obasanjo aka samu yafewa na dimbin biliyoyin kuɗi a gwamnatin tarayya. To a wannan lokaci da aka yi sai gwamnatin tarayya ta ɗauki waɗannan yafewa kamar ita aka yafe ma. Sai hukumomin local government ana kiransu algon sai suka shirya da wasu consultant suka ce masu su za su masu kokari su gano cewa shi ma cikin wannan yafiya da aka ma gwamnatin tarayya hadda su sai suka ɗauke su da niyyar cewa in suka yi masu kokari suka samu wani abu su ma za su wasu wani abu. To wannan tsari aka yi daga ƙarshe suka binciko suka ce lallai ga kuɗaɗen da za a ba jihohi gwamnatin tarayya ta diba lokacin gwamnatin mulkin Buhari ta ce ta sai a ba su aka ba jihohi kuɗaɗe da nasu da na local government jihohi suka zauna akan kuɗi suka kashe.
An ɗaga sauraron ƙarar har sai ranar 30 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.